wannan shine karo na 78 da aka gudanar da wannan maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wa'i zai assasa a birnin Kumashi kamar yadda yake a fadin duniya idan wannan rana ta zagayo mafi yawancin kasashen duniya suna bada hutu ga al'ummar musulmai domin su ji dadin gudanar da bukukuwan maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi domin haka ne maga kujerar taron Sheikh Mustafa Ibrahim ya kira ga gwamnati a madadin musulman Ghana da ta kara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na kasa me zai hana mu ma ƴan Ghana mu amfana da ranar wannan bikin babban bako mai jawabi Imam Muhammad Masrur Ibrahim limami a headquarter majalisar ɗinkin duniya yayi jawabi ne akan taken taron maulidin in ta'addanci a koyarwar musulunci dan yayi bayanin dalilan da yasa mutum yake kasancewa dan ta'adda guda uku wato neman suna yunwa da rashin aminci da kuma wuce gona da iri ko tsaurin ra'ayi sai ya kawo kaɗan daga cikin yadda za a magance ta'addancin
na farko ayi kokari a san zaman lafiya ne shi ne the best don mutum da zaman lafiya da zaman lafiya wallahi tallahi ko Allah ba kai kai sallah corona da yanzu ba kulle kaba ba isa to the government official I think it's
ga jami'an gwamnati daya daga cikin dalilan daki ne ta addanci ko tsauraran ra'ayi shi ne kula da matasa da farko rashin aiki ne dalili ne domin rashin abin yi na baiwa ke dan wata kafa tabbatar da tsaro ga kowace al'umma yana da matukar muhimmanci akwai wanda ake ɗan sandan sa kai ɗan sanda da jami'an tsaro su kai ga al'umma da unguwanni a bisa waɗannan hanyoyin a shaida wa matasa cewa musulunci bai ce mai ta'addanci ba musulunci baya koya maka ka je ka cuci wani sai dai aka san haka dan Abdullahi Banda coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni wanda ya zuwa madadin mataimakin shugaban kasa ya yi kira ga musulmai da su kwaikwayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
duk wanda ya kasa mutum ba tare da haƙƙi ba kamar ya kasa dukkan mutane kuma duk wanda yake cikin gano mutum kamar yake ci rayukan mutane ne muna da aiki ne wuya gaske a matsayin mu na musulmai da mutanen zango musamman a wannan yanki na rusa alakantar da musulunci da ta'addanci mun taro domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin da kiyayya yadda musulunci ta tsananta bai yi tawaye ko barazana ba amma ya hijira ta
na nemi ji daga wakilin gwamnati Dan Abdullahi Banda game da kira da maga kujerar taro yayi na ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi Ghana